Mita 88.5 da lafiyar muryar zamani sunana Tijjani Adamu daga unguwar Dambari wato unguwar Gabas kenan da ke karamar hukumar Kumbotso a jihar Kano inda yanzu haka ina cikin wannan unguwa kuma yanda nake tare haka ina tare da wata iya cewa matasa ne kuma matasan Dambari Community MDC kenan wata kungiya mai rajin wato ci gaban samar da al'umma mafita a wannan yanki ta Dambari amma yanzu haka muna tare da mataimakin shugaban wannan kungiya zan fara ta kanshi mu ji menene makasudin bude wannan kungiya ta su
to alhamdulillah dai sunana Abdullahi Yawo Abubakar daga nan garin Dambari ba wani abu ne ya sa muka bude wannan kungiya ba mun zauna ne mu matasa tabbas a Dambari akwai matasa wanda idan lissafa su za a yi gaskiya ba za su lissafa lokaci guda ba mu muka zauna muka yi tunani muka ga cewa wannan unguwa ta mu ce kuma kullun baki ƙara shigowa take yi kuma sannan rayuwa ƙara tafiya take ba wai dai manyan unguwar ta mu sangaza ba sai muka yi tunani muka ga cewa ya kamata a ce mu zauna mu mai tunani sai muka zauna muka yi tunani muka bude wannan kungiya domin mu taimaka unguwar nan ta mu ga ta ci gaba saboda matsalar rashin hanyoyi da rashin security da wasu abubuwa dai haka zamu taimaka wa ma'aikata musamman bujilanci zamu taimaka musu da kayan aiki domin a ba unguwar nan tsaro sannan duk wani layi da yake da irin matsalan kaman duhu haka zamu sa ɗan fitilu haka domin ya haska domin yanda da mutun yazo zai ga cewa ba ga abin da yake faruwa a lungun nan to wannan munufofi suna da dama waɗanda muka bude kungiyar nan akan su kuma insha Allah akan su zamu tafi akan wannan kungiya
to batun ilimi fa kun shirya wannan matsalan wajen samu da magance matasa
eh gaskiya ne wannan ma akwai shi a ciki batun samu da matasa ilimi waɗanda suke zaune ko irin sun gaza haka ba su da hali insha Allah zamu taimaka musu wa zamu ga cewa sun yi achievement a rayuwar su sun yi wani abu mai amfani a rayuwar su wannan bangaren shi ma muna nan da shi insha Allah zamu taimaka musu wajen bangaren ilimi
yanzu matsala ce da zaka ga matasa sun raja'a suna zaman kashe wando wasu kuma zaka ga ba su da aikin yi sai dai ta bi inuwa wannan ta fito su shanye wannan inuwa wannan ta fito su shanye wannan inuwa kun shirya sama wa matasa mafita wannan harkar kokwa
eh insha Allah mun shirya zamu samu musu hanyoyi insha Allah wanda za su tafi kamar misali makaranta haka wanda ya tsaya a makaranta bai ci gaba ba insha Allah zamu taimaka mishi domin mu ga cewa ya ci gaba wanda kuma bai yi ba insha Allah zamu ba shi shawara kuma ba shi gudunmuwa akan cewa mu ga ya koma makaranta domin dole ita rayuwa sai da ilimi ilimi shine kadan bayan duk wata dan adam ko wata rayuwa
to ku asali ma me ja hankalin ku kafa wannan kungiya duk da cewa dai naji kuna batun matasa matasa kuma yanzu ma matasan muke magana
eh gaskiya kamar yanda na gaya maka a baya abin da makasudin abin da ya samu ka bude kungiyar nan na gaya ma a baya su manyan unguwa ta mu ba gaza su kai ba saboda suna yi yin da suke ma muka gani shine muka ga cewa ya kamata mu ba su goyen baya abin da ya sa muka bude wannan kungiya kenan domin cewa gaskiya unguwar nan ta mu kaman matsalan
matsaloli da dama dai
kenan matsaloli da dama kenan kaman matsalolin
na fuskanta ku matasa ne kuma
yawa mu matasa ne kuma sannan muna ganin yanayin irin yadda rayuwar take tafiya to dan haka abin da ya samu ka bude wannan kungiya kenan domin mu ga cewa unguwar mu insha Allah ta samu ci gaba wannan abu shine
yadda take kasancewa kenan unguwar Dambari Gabas kenan tare da matasan wannan yanki kuma yanzu haka yana tare da ɗaya da guda daga cikin wannan matasa mu ji wani hubbasa zai yi a cikin menene cikakken suna
to jama'a assalamu alaikum kamar yadda aka sani sunana Kabiru Aminu Yakub sakataren wannan kungiya
na to wannan hubbasa kai a karan kanka zaka tashi kai
to gaskiya wannan unguwa ta mu mun zauna mun yi tunani mun ga cewa ya kamata fa mu zo mu zauna mu nutsu mu san me muke yi saboda yanzu kamar yadda aka yi magana wajen samun da tsaro dole ne mu zo mu ba kungiyar bijilanti power mu ba su ƙarfin gwiwa domin yanzu a matsayin ka na dan Dambare kana jin kunya maka fita waje a tambaye ka kace a ce kai dan ina ne kace kai dan Dambare ne zaka ga kana tsoron wai ka furta cewa kai dan Dambare ne menene dalilin da yasa kake tsoron ka furta cewa kai dan Dambare ne kaga abun alkhairi ake aikatawa ko abun laifi ya jawo har kake tsoron ka furta cewa kai dan Dambare ne to shi yasa muke so mu zauna mu duba in Allah yarda zamu san yadda zamu yi magance wannan harka kuma muna godiya ga masu unguwanninmu ga iyayenmu da suka ba mu kwarin gwiwa akan wannan tafiyar suka karfafa mana akan wannan tafiya in Allah yarda Allah ya ba mu nasara
to menene sunanka
da farko dai sunana Jibrin Idris Muhammad Dambare wanda aka fi sani da manya yawa
to batun kwacen waya da ake fama da shi kuna da shi ne a nan matsalolin anguwar nan ko
kuma eh gaskiya muna da wannan matsalolin muna fuskantar sa musamman a wani yanki dake gefen biyu Kano side haka muna fuskantar wannan matsalolin na kwacen waya da harkar dai gashi nan dai abin da ya ba dadi dai haka to dan haka muka zo muka zauna a matsayin mu na matasan danbare mu danbare gidan mu ce unguwar mu ce anan aka haife mu ba mu da damar da zamu ji wani waje mu ce dan barewa garin mu bashi dan haka muka zauna muka zama a matsayin mu na matasa muka ga me ya kamata mu kawo dan bare wanda zamu ciyar da kanmu gaba mu ciyar da kannan mu gaba mu ciyar da ƴaƴan mu gaba to shine nan muka zama muka ga ya kamata a ci mu tallafa matasa wajen bangaren ilimi wajen bangaren sana'a domin dai waɗanda zaka ga dai suna shaye-shaye ko wani abu duk gashi nan ma dai a rubuce ka gani wanda zaka ga yana shaye-shaye mu dai akasari matasa ne to mu kuma matasan nan muna ganin insha Allah muna ganin idan muka je muka same su zamu samu fuskantar juna tsakanin mu da su
na'am to a bangaren kwacin waya Allah kun taba kama ne ko kuma sunu aka mu
eh gaskiya bangaren kwacin waya alhamdulillah ɗan bujalanti sun taka rawa sosai 100% domin an kama mutane dai akalla ba kasar abo inda suke zarewa mutane uka suna karbin musu waya gaskiya ba za su lissafa domin ɗan bujalanti babu abin da zamu ce musu dan haka muke so ma mu musu hubbasa wajen ba su kayan aiki wajen karfafa musu wajen shiga jikin su mu ma ganin mu gudanar da irin ayyukan da suke
na'am Mita 88.5 da lafiyar muryar zamani sunana Tijani Adamu tare da matasan Danbare Community MDC kenan dake unguwar Danbare Gabas kenan a karamar hukumar Kumbotso kuma nan gaban insha Allah zamu kwakulo shi wannan shugaban kungiyar nan muji shi ma batinsa wani kudiri ko kuma nan gaba suka shirya wajen samar da dukkanin wani abubuwan da suka kudiri niyyar samarwa wannan unguwa ta su ta Danbare sai kun ƙara jina sunana Tijani Adamu a tashar da lafiyar